shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bude wani taron kwanaki uku a garin Maiduguri da ma'aikatan lura da ayyukan cin kai da raya al'umma suka shirya don kyautar zangantaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma hukumomin da ke bada agaji a wannan shirya. Shugaba Muhammadu Buhari wanda babban ministan tsaron kasar Major General Bashir Magashi mai ritaya wakilta. Shugaba Buhari ya ce sun shirya wannan taron ne don kara kyautar zangantaka tsakanin jami'an soja da kuma hukumomin da ke bada agajin gaggawa a wannan yanki na shirarren maso gabacin Najeriya.
The relationship between humanitarian and security actors responding to the humanitarian crisis is always tense with mistrust and misunderstanding.
Yace dangantaka tsakanin jami'an tsaro da kuma hukumomin da ke bada agaji bai cika yin dadi ba saboda rashin yarda da kuma rashin fahimtar juna da suke fama da shi.
In the northeast of Nigeria, the tension between the civil society organizations and that of security agency deteriorated into a full-blown impasse this year.
An ta duba shi a arewa maso gabacin Najeriya wannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro ya kara tsami ne cikin wannan shekara. Na gani muka ga dace mu kira wannan taro don fahimtar kowane bangare a cewar shugaba Muhammadu Buhari wanda ministan tsaron kasar Major General Bashir Magashi ya wakilta. Hajiya Sadiya Umar Faruk da ita ta ce ministan ma'aikatan lura da ayyukan jin kai da raya al'umma.
It is apparent that where civil security relations are poorly managed, humanitarian action may inadvertently compound other security problems.
Kaje duk inda bakin dangantaka tsakanin al'umma da kuma jami'an tsaro ba, batun jin kai da raya al'umma ya saka haifar da wani rashin tsaro ne. Don haka ya zama dole a aiki tare don a gane taimaka al'umma da suka samu kansu cikin wannan yanayi. Shi ma shugaban hukumar Majalisar Dinkin Duniya na Najeriya, Mr. Edward Kalon, ya taɓa batun yanayi da al'umma suka samu kansu cikin musamman ma a Najeriya sakamakon wannan rigingimu ne za ka ke ci gaba da gudana a wasu yankunan.
One of the largest humanitarian crises globally, with over 7 million people still in need of humanitarian assistance. Over the past 10 years, over 35,000 people have lost their lives in this crisis.
Yace wannan batun na matsalan cin kai da raya al'umma da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya shine mafi girma a duniya baki daya. Dan yanzu haka akwai mutane fiye da miliyan 7 da ke bukatan jin kai agaji, kuma a cikin shekaru 10 da suka gabata fiye da mutane 35,000 ne suka rasa rayukansu, kuma daga cikin su 14,000 fararen hula ne. Yace akwai wasu ma'aikatan agaji guda 10 da suka rasa rayukansu wanda kuma dukkaninsu 'yan Najeriya ne sakamakon wannan hare-hare da yan gungiyar Boko Haram kai kan jama'a, yayin da wasu ma'aikatan agajin guda 6 har yanzu suna nan a hannun waɗannan mahara.
There are now an estimated 1.2 million people who cannot be reached by the international humanitarian community.
Mr. Kalon ya ce a lalle lokacin da muke kokarin tabbatar da cewa mun inganta yadda za mu samar da jin kai da tallafa al'umma, yanzu haka ana da kiyasin mutum miliyan 1.2 wanda agajin jin kai bai kai gare su ba. Shi ko gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulumi ya ce babu wata gwamnati da ta ya kamata za ta kyale mutane haka kawai su shigo suna ayyukansu ba tare da sanin su wane ne ba.
What we need is that we must to know who is coming to our own state, be it a federal agency, be it an international organization or national organization, must be known to the government of Borno State.
Yace abinda muke bukata a nan shine dole ne mu san su waye suke shigowa jihar mu, ko daga gwamnatin tarayya ko kungiyoyin masu zaman kansu na kasa da kasa ko kuma kungiyoyin cikin gida. Dole ne gwamnatin jihar Borno ta san da zaman su. Dole ne mu san me suke yi, wa suke wa aiki, kuma ayyukan me suke yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.